ajiyar Imo an samu rarrabuwar kawuna akan umurnin hana fita a ranar Juma'a 14 ga wannan watan wanda kungiyar ƴan awarin Biafra ta IPOB ta ayyana a duk fadin yankin Kudu maso gabas akan bakewar madugun kungiyar Mr. Nnamdi Kanu da kuma iyayensa waɗanda har yanzu ba a gano inda suke ba.
I am Ezra Lovelace Muhimbi, a Nigerian and Igbo man. Based on the 14th that the IPOB has declared state as home, to me, I will open my business, I will do my business as well that day. I will not duly recognize that day as a sit-at-home day in Igbo land.
Wani dan kasuwa a Owerri, Mr. Ezalo Blessing Henry kenan na cewa, ni dan Nigeria ne da kuma dan asalin kabilar Igbo. A game da ranar 14 ga wata da kungiyar IPOB ta ayyana umurnin hana fita, a gare ni ba shi da wani tasiri saboda zan bude shagona in kuma gudanar da kasuwanci a ranar. Ba zan dauki ranar a matsayin ranar hana fita ba a kasar Igbo. Amma idan ka dubi lamarin kungiyar IPOB da bacewar Nnamdi Kanu, gwamnatin tarayya ta san abin da ya fi dacewa ta yi game da ƴan gwagwarmayar nan da ke yunkurin ficewa. Me yasa gwamnati ba za ta dauki matakan da za su kawo zaman lafiya mai dorewa ba? Ya kamata shugaban kasa ya dauki mataki, kuma kashe su ba shine mafi ala wajen magance rikicin kungiyar IPOB ba. Ya kira su kan teburin sulhu su warware rikicin gaba daya. A nata ra'ayin kuma Malama Amuchi Obialo, wata mai sayar da abinci, ta ce,
"Na tum kanam da ofta. Nnamdi da yan kwanda yi Biafra ko wike wepta. Agmano lolo."
Ta ce, "Ina so a sako Nnamdi Kanu daga duk inda yake. Yana da amfani a gare mu, kuma muna buƙatar kasar Biafra. Saboda haka, zan kasance a cikin daka a ranar. Ba zan fita ba." Sai kuma Emmanuel Michael, wani ɗalibi, ya ce,
"I'm a Biafran now, sit at home.
Ni dan asalin ƙasar Biafra ne, kuma ina imani da Biafra. Rana ta ce, kuma ba abin da zan yi illa in zauna a gida. Kuma tunda akan mutumin mu Nnamdi Kanu ne, zan zauna a gida."
"Kuma ga na te, because of Iwe Jim, I can't know that home."
"Ni zan zauna a gida," inji wani driver, Mr. Sunday Anusuamu, "saboda ina fushi. Zan zauna a gida saboda fushin da ke damuna." Kenan mutum guda wanda ya fito ya yi mana gwagwarmaya, kuma aka damke shi a ce ba zai magana ba, ina so a sako shi a ranar. Shi dai wata kuci joke ya yi ƙari a kan batun da cewa,
"If I have anything doing, I will go for my business, but if I don't have anything doing, I will still sit at home. But for now, I will have my business to go for that day."
Ya ce, "Idan ina da wata bukata, zan fita gudanar da harkokina. Idan kuma ba ni da wata bukata, zan zauna a gida. Amma a halin yanzu, ina shirin fita gudanar da harkokina a ranar." Yanzu dai tun ranar Litinin ne kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar Malam Dasuki Galadanci ya yi gargaɗin cewa hukuma za ta cafke duk wanda aka tarar yana karya doka a game da umurnin hana fita a ranar Juma'an 14 ga wata. Yayin wannan gargaɗin ne a taron haɗin gwiwan da shugabannin hukumomin tsaro a jihar suka gudanar a Owerri, babban birnin jihar, inda ya ƙara da cewa daga jiya Talata hukumomin tsaro za su fara zagaye na nuna iko a sassan jihar don isarwa ƴan awarin IPOB ishara. Na dai tuntuɓi shi kwamishinan ƴan sandan don nemo ƙarin haske akan wannan batun, amma sai dai ƙoƙarin samunsa ta wayar salula ya faskara. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.